Zainab Abu sauniyar mata san iya shiga zuciyata kiri ni Zainab Abu ki sani
Yeah.